Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a barkanku da asuba. Ni ne Aliyu Mustafa na sakwato daga Washington. Kungiyar haɗin kan kasashen Afirka ta yi kira kan shugaban kasar Gambia Yahaya Jammeh cewa ya shirya miƙa ragamin mulki ga mutumin nan da ya kada shi zaɓe kamar dai da ya alƙawari zai yi lokacin da ya sha ƙasa. Shugaban ƙungiyar ta ko kuma shugabar ƙungiyar ta AU Nkosi Zana Dlamini Zuma wacce ta yi wannan kiran ta ce suna son ganin shugaban na Gambia ya miƙa ragamar a cikin kwanciyar hankali da lumana ya zuwa ga hannun mutumin da ya galaba a kansa a zaɓen wato Adama Barrow. Tun ran ɗaya ga watan Disamban nan da ya Jammeh ya amsa cewa lalle an kada shi a wannan zaɓe, to amma kuma sai gashi shekaran jiya Juma'a ya fito yana cewa jami'an zaɓe sun gano su kurakurai a zaɓen da aka yi. Saboda haka ya janye ba da kan da ya yi can farko na cewa zai yi mai da mulki ga hannun shi Barrow ɗin. To akan haka ne ita Ms. Dlamini Zuma ɗin ta ce ƙin amsar sakamakon zaɓen da Jammeh ya yi sam baya bisa ƙa'ida tunda ya riga ya na'amda sakamakon tun can farko. Jammeh dai ya share shekaru 22 yana mulkin Gambia. A halin yanzu kuma a wani bangaren na Afirka, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya taya sabon zababben shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo murnar zaben da aka yi mishi wanda aka kammala. Ha kuma sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jinjina wa shugaba mai barin gado John Dramani Mahama saboda muhimmiyar rawar da ya taka wajen rage zaman ɗarɗaɗɗin da ya biyo bayan zaben. Haka zalika ita ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta aika makamancin wannan saƙon na taya murna ga Ghana da al'ummarta saboda kammala wannan zaɓen lami lafiya. Mark Tona, mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ɗin, ya ce Amurka ta yaba da mutunta ƙuri'ar mutanen Ghana da shi shugaba Mahama ya yi. Mahama dai ya faɗi ne yayin da yake neman wa'adi na biyu na mulki, yayin da shi kuma wanda ya yi galaba ɗin wato Addo na jam'iyyar adawa ta NPP ya yi amfani da matsalolin tattalin arzikin da Ghana ke fama da su wajen gudanar da campaign ɗinsa, inda ya ta ɗora laifin a kan Mahama da jam'iyyarsa ta NDC. Addo dai ya taɓa zama ministan harkokin wajen Ghana da kuma Attorney General nata, kuma sau biyu yana tsaya irin wannan zaɓen na shugaban ƙasa ana haɗa shi da ƙasa. Hukumomi a Najeriya sun ce suna ci gaba da ɗaukar matakai na kula da mutanen da suka jikkata da gaharin ta'addanci na ƙunar baƙin waken da aka kai a garin Madagali na jihar Adamawa can arewa maso gabancin ƙasar.
Kamar yadda al'umma ma suka tabbatar, ya zuwa yanzu fiye da mutum 56 ne suka rasu, yayin da kuma fiye da mutum 177 suka jikkata cike ma har da ƙananan yara. Kamar dai da shugaban ƙaramar hukumar ta Madagali da ke da tazarar kilomita 276 daga Yolofa da jihar Adamawa, Alhaji Yusuf Muhammad ke ma cewa yanzu haka dai babban matsalar suke ma fama da ita ce ta batun jinyar waɗanda suka jikkata kasancewar babu asibiti a yankin, inda ma ya ce yanzu haka suna cikin wani mawuyacin hali a yankin na Madagali.
Wanda shi dai yanzu kuma asibiti ma ɗaya tuna a yanzu mutane mu.
Yanzu na hali ake ciki a ƙaramar hukumar naka honorable.
Ana shi halin da yanzu kan kai kuma kasan yadda wannan abu ya faru, mutane sun fara walwala, an fara jin daɗi, kowa yana ga rayuwa ya fara koma, mutane sun an samu sun noma, amma wannan abu ya fara faru ya kawo babban tashin hankali mana sosai.
Kawo yanzu duniya aka garzaya da waɗanda ke da munana raunuka zuwa babban asibitin da ke garin Mobi da kuma Yola, yayin da kuma jami'an kai ɗauke ke tallafawa da ke garin Haske. Sadu Bello da ke zama jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema mai kula da jiyon Adamawa Taraba ya koyi bayanin cewa
bane mutane da dama sun samu rauni a ciki wanda suka fi samun wanda suka samu maunanan raunuka an wuce da su asibitin General Hospital na Michika.
Kawo yanzu tuni ma gwamnatin jihar Adamawa ta dauki da wannan jinyar waɗanda tashin bama baman ya shafa, inda ko gwamnan jihar Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ta bakin kwamishinan yada labaransa Amos Ajoye bayanin cewa
gwamna Senator Muhammadu Umaru Jibrilla ya sa alal haƙiƙa ala tilas ma'aikatan kiwon lafiya ta jihar Adamawa da ita hukumar nan ta ba da ɗauki na gaggawa na jihar Adamawa to Arsema an ba su umurni da su dauki dukkan mataki da ya kamata. To su kuma sun tuntubi hukumomin irin su Red Cross masu taimakawa ya yi zama a kan zaman kota kwana. Niyyarmu shi ne a yi yadda za a yi waɗanda suka jikata a musu ɗauki a duba lafiyarsu da gaggawa a ga duk yadda za a yi a tabbatar cewa tagayyara ba ta fi ƙarfi ba.
Madagali dai ita ce ma karamar hukuma ta kashe da dakarun Najeriya suka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a bara. To sai dai kuma kawo yanzu yankin bai rabu da harin sarika noke da kuma tashin bamabamai ba, wanda hakan bai rasa nasaba da kusancin da yankin ke da shi da dajin Sambisa. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaishe ka Ibrahim. To har yanzu dai muna Najeriya, inda majalisar wakilan tarayyar kasar take bayyana darinta game da sanarwar da hukumar Kwastam ta bayar na cewa za a hana shigowa da motoci kan iyakokin ƙasa na Najeriya sai dai teku.
Ƙudurin ya samu goyon bayan ɗaukacin 'yan majalisar dokokin su 360, inda suka amince da a gaya wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya janye batun hana shigowa da motoci ta iyakokin ƙasar. Honorable Abdullahi Balarabe Silame shi ne ya kawo ƙudurin dokar, ya bayyana hujjojinsa.
To wannan abin idan aka yi shi, zaki gani duk lokacin da aka hana abinda mutane su suke so kuma suke yi kuma suna ganin suna biyan shi bisa ka'ida, to in haka ana so yin bisa ka'ida za su yi kokari yin bisa ba bisa ka'ida ba. Don haka ko alama wannan ba zai taimaka ba wajen ƙara bunƙasa tsaro, face zai ƙara haɓaka rashin tsaro, ƙari akan rashin tsaron da muke ci da shi a wannan ƙasa, misali a arewaci maso gabas da kuma abinda muke shi a Niger Delta. In aka yi wannan, to gaba ɗaya rikici zai ƙara tashi duka waɗannan bodojin tsakanin masu ƙoƙarin shigowa da motocin nan da waɗanda ke hanawa.
Shi ma ɗan majalisa mai wakiltar jama'are Itas Gaɗau daga jihar Bauchi, Isa Hassan Muhammad Jama'are, ya ce a sassauta hanyar shigowa da motocin domin masu ƙaramin ƙarfi.
Da manya aka ƙare, masu ƙaramin ƙarfi ya za su yi motoci, a sake cewa za a shigo da shi ne ta teku kawai ta Lagos. Saboda Allah, waye yake da daman zuwa shigowa da motoci daga America ko kuma daga ƙasan Europe in ba masu ƙarfi ba? Don haka wannan hanya ce a sassauta da ita a rinƙa shigowa da motoci ta boda ta hanyar gaskiya ɗin. ‘Yan customs su tsaya su yi aikinsu, a shigo da motoci ta boda zai sauƙaƙa mutanenmu su ma samu abun shiga.
A makon jiya ne, shugaban hukumar Kwastam na ƙasa Hamid Ali ya ce daga ranar 1 ga watan Janairu na sabon shekara ne gwamnati zai hana shigowa da motoci ta iyakokin ƙasar, bisa hujjar cewa an fi samun kuɗaɗen shiga idan za a bi ta ruwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ki Madina. To jama'a, kuna jin rahotannin nan a cikin labaran duniya daga sashen Hausa muryar Amurka a Washington DC. Wani sabon suna ya bayyana a jerin sunayen mutanen da ake takawa, ana jin watakila kila ɗayansu ne zai zama sabon sakataren harkokin waje a ƙarƙashin sabon gwamnatin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump. Na baya-bayan nan sunan da ya bula shi ne Rex Tillerson, shugaban kamfanin man fetur na ExxonMobil, wanda ajiya kafofin watsa labaran Amurka suka ce watakila ana dab da bayyana sunan shi a matsayin wanda za a bai wannan mukamin babba. To sai dai har yanzu mukalaban shi Trump ɗin ba su tabbatar da cewa alƙalami ya riga bushe kan maganar bayo Tillerson wannan kujerar ta sakataren harkokin wajen Amurka ba. Suka ce in ma za a ba da sanarwar hukumance sai makon gobe, ko da an yi sauri ma matuƙa. Yanzu dai shi Tillerson ɗin ya bi bayan mutane irin su Mitt Romney, tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓen shekarar 2012, a cikin jerin gwanin mutanen da aka yi taka sunayensu ba su zaton cewa ɗayansu za a bai mukamin. Shekaru tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani tun ran Juma'a ya janye kansa da kansa da sunansa daga masu kwaɗayin wannan kujera, ya ce a kai ta kasuwa. Sai dai kuma akwai masu ganin cewa shi wannan sabon Tillerson ɗin da aka kawo sunansa yanzu yana da wata alaƙar ƙudda-ƙudda ƙasar Rasha da kuma shugabanta Vladimir Putin, abinda zai iya janyo cece-kuce idan an zo wajen tabbatar da shi a gaban majalisar dokokin Amurka, in ma har an ba shi wannan mukamin. Rahotanni daga ƙasar Yamma sun ce sojoji aƙalla 50 suka mutu a sanadin harin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai a bakin ƙofar barikin soja da ke garin Aden. Jami'ai sun ce ɗan ƙunar baƙin waken ya zo tarwa tsakansa ne yayin da yake tsakanin ɗaruruwan sojoji da suka taru domin karɓar albashinsu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
J
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwo ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yada zango ne a kasar Ghana inda mutanen kasar suka jefa kura'an zaben shugaban kasa da ƴan majalisa kuma ga bisa dukkan bayanan da muka samu zabe ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana. To sai dai kwanaki biyu bayan kammala wannan zabe har jam'iyyar adawa da mai mulki sun fara janin jaka kan wanda ya nasara kafin a bayyana sakamakon zaben. A cikin tattaunawa da nayi da Ibrahim jakadar zaman lafiya a zaben na Ghana ya ce wannan gaddaman kafin a bayyana sakamakon zaben ya haifar da zaman dardar a kasar ta Ghana.
Kuma an yi zaben lamin lafiya alhamdulillah wani abu bai hafku ba wani bai ji ciwo ba haka kuma ba yake son wani ba. Bayan an yi zabe duka ya kamata sakamako hasatan na zaben shugaban kasa ya kamata a bayyana sakamakon wannan zabe cikin sa'a 72. Yan adawa da ake kiransu MPP tun asuba suka fito suka tattara yan yada labarai kaman su abinda suka kirga na sakamakon zaben. Yana gwadawa sun tunlashi zabe wai cikin kashi 100 sun kirga 80 saboda shi suna ga tunlashi zabe a soma murna shi ne electoral commission kuma su ma suka fito suka ce ba kawai wannan lokaci ba domin sakamakon yanzu suke fitowa kauyuka da sauran wurare tabi'an mutanen Ghana masu tsoro ne saboda shi to gaskiya akwai tension amma mutan Ghana kowane lokaci ko ya tension yake yana da wuya ka samu an jiba mutum ciwo ko an yi kisa saboda shi muna assure international community da yake the stakes in this election are very high saboda shi matsaloli aka ke kalubalanta mu amma na ga da ikon Allah za mu yi magance mu fahimci juna wanda ya lashi zaben a declare din shi nan zuwa January a rantsar da shi a shugaban kasa.
Shi ma abokin aikinmu wa baya ko makeri ya tattauna da Alhaji Aminu Abu na jam'iyyar adawa ta NPP yadda ya ga zaben bayan an kammala shi.
Gaskiya fi sabilillahi da dai ni a matsayina na babban ainihin jam'iyya ta adawa ni da kaina Allah ya taimaka ina cikin waɗanda suke rike da makami manyan makamai in aka kirga ina ɗaya daga cikinsu. Inda na yi zaben nan ne alhamdulillah shukran an yi zaɓe lafiya to da masu talakawan ƙasa kullum kasan shi wannan shugaba a kufu ado ɗin nan ya je zaɓe bai ci ba ya sake komawa bai ci ba wannan ne karo na uku to amma labaran da suke bamu bayan kowace zaɓe suna ce mana mu dai zaɓen nan mun jefa muku ƙuri'a amma ku ne ba ku je kun ƙare ƙuri'an nan ba kun bar mutanen nan suna shiga gabanmu. To saboda haka wannan ya tada mu daga barci muka je round muka gaya ma ainihin ma'aikatanmu da suke ainihin kallon wannan al'amarin zabi muka educate nasu muka educate su da kyau yanda za a tafiyar da zaben kuma yanda za su kula da kowace ƙuri'a a gaban ƙasa kuma mu tsare kuma mu raka kuma mu tabbatar da abin da mutane suka zaba ita za a basu to wannan ita muka yi. To amma in ka lura da ainihin zaben nan ya tafi ne lami lafiya ba wata matsala ba sangwama ba zagi ba komai mu Ghana nan ba wani rikici mu ba wani fada da za a yi duk duniya kowa ya san abin da kowa ya samu.
Yawa to mu duba Alhaji yanzu wani irin rawa kake gani ya kamata ainihin ƴan ƙasa su taka musamman ma ƴan jam'iyyar ku da yake kai ma shugaba ne a jam'iyyar?
Na'am. Rawan da ya kamata mu taka dai a yanzu shine a dawo hakuri kowa ya dawo hakuri kowa kuma ya make sure kaman we should continue to remain vigilant ne why it not over until it's over.
Ha kuma baba Yakubun ya tattauna da Bashir Shehu wani masani harkokin zabe musamman na kasar ta Ghana kuma Bashir din ya yi masa bayanin abin da yasa yake da kyau abin lamarin cikin tsanaki kada a yi gaggawan ba da sakamakon zabe kamar yadda wasu ƴan ƙasa ke kiran a yi kafin a fidda zaben daga hukumar zabe.
Kan yi zaben mu duka that is both party the stakeholders in politics yana abin da political parties nan duka an hadu aka dace da waɗansu matakin da ya kamata a doki tukun a yadda a fidda shugaban ƙasa shine muna da electronic acceptance wanda nan kare jefa kuriyar nan duka za a doki machine a jefa ya ba ishi banda wannan kuma sai dai akwai takaddumin da aka yi nan akwai manual one za a yi manual one nan duka a doki kuma wannan a ba ishi to an suma kenan jin nan zo nan maida nan send shi na electronic ina zuwa ma ga reportin da EC ta bayi zuwa can an hijack wannan electronic machine nan ya so EC wey reportin da take samu from electronic da wanda shin kira ake ba su akwai bambanci sai ta kira all presiding officers da returning officers kaman ka assign reportin nan through electronic
wato ta kira wakilanta da suke rumfunan zabe kenan
eh kaman ka assign through electronic abada manual shi sai yanzu ana use fax ne da ko kuma an kare duka doka ba wakilan manyan wakilan da ke kowane coalition center da kyautata da to kaman in sun kare za doki wannan abayi amma banda wannan ba wani abu daban inde ba wanda tace an hijack nan ba wani abu daban ishin ke jira ta yi ba kowanne da ake kira daga polling stations wurin zabin shi no ishin ke jira ta tattara ya so ta fidda wanda ubangijin Allah ya bashi sa'a da rabo ya yi nasara amma abin da ke ciki kawai ne daga majalisan shi wanda muke ce ma parliament wannan dai da opposition so far dai suna da 163 seats out of 270 nan da muke ake takara da shi in ka duba tankan gwamnatin da ke kan kujera shine gwamnatin John Dramani Mahama sun fari kware-kware game da shani na
wurin
majalisa
to bari mu duba mana da yake zancin ƴan majalisan da kansu wato wakilan commission zaben su kuma ke kula da ainihin na ƴan majalisa to me yasa hukumar zabe ba za ta mai da hankali kan wato lissafin da aka yi da aka samu na ƴan majalisa kuma ayi amfani da wannan lissafin ya zama na shugaban kasa ba
eh a ta nan majalisan da kansa ina cikin wanda tace nan take nan ta samu amma muna da other international organizations da suke independent da international observers da suka zo suke duba
masu sa ido na kasa da kasa kenan
kasa da kasa muna da CODIO akwai su dai daban-daban akwai na AU wanda shi ne former shugaban kasan South Africa Thabo Mbeki ke shugabanta dukan gari akwai reportin da kuma da an kare akwai ishin tamount giant kaman manyan television wuri
babban majigi haka
daga coalition centers nan wuri da yawan da ake gwada abin da aka samu amma da yake wani bai da dama ko iko ifto daga wanda ya ci ko ga adadin da ake da shi shi ya kawo har wa yau wannan jinkiri domin kan mu je zabe mu duka mun dace za doki ita mai ishin za ba ishin nan kwana uku 72 hours nan zuwa an kare zabe nan zuwa kwana uku ko 72 hours nan ana kyautata zato ishin nan za ta yi yanda za ta yi duka ta fidda shakku zukatan mutane ya zo ta amfanar da mutane da wanda ya ci yanda za a yi ba samun wani sabani abinda yasa ka gan wannan jinkiri ya zo tunda aka zo fourth republican ga duka from 1992 to banda 1992 da muka soma zabe sauran zaben Ghana game da shanin NPP da NDC that is gwamnatin yau gwamnatin da ke kan kujeran da yan adawa da'iman bambancin da ke cikin wanda ke cin kujeran nan da wanda ke komawa gidan yan adawa kadan ne sai sa mutum ba kayi la'akari ba ina yi kawo fitina in ka duba wannan shani ina nan kaman wani abu ne da ya cancanci mutum kai kara hankuri sosai domin kaka kawo wani fitina ko abin da zai kawo rigingimu.
Nima na tattauna da Muhammad Murzuk Abubakar, wani malamin jami'a a ƙasar ta Ghana, wani na taɓo masa batun tsaro ne, wato yadda ya garo da jami'an tsaro suka taka, kuma ga abin da ya ce da ni.
Sojoji da polisai sun yi kokari before ma a yi, wasu na zargin su, wasu na ba su zargi kaman za su bi ra'ayin gwamnati ne a yi ma mutane walakanci, amma gaskiya da aka yi wallahi sun yi kokari sosai, ba su yi wannan barna ba.
To sai dai wannan shirin an haɗa shi ne kafin ba da sakamakon wannan zaɓe, kila shiri na gaba mu duba bayan zaɓen wanda a gudanar a ƙasar ta Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawarsu domin haɗa wannan shirin, musamman Baba Yakubu Makere da Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Rana 1 ga watan Disamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da masu ɗauke da cutar HIV ko SIDA. Akan gudanar da bukukuwa irin waɗannan ranaku a duk faɗin duniya, inda akan kyautatawa masu ɗauke da wannan cuta da kuma gudanar da taron faɗakarwa a wurare daban-daban na abin da ya shafi illan wannan cuta da kuma hanyoyin da masu ɗauke da wannan cutar ya kamata su bi wajen kare yaɗawa al'umma irin wannan cuta. Sai dai irin wannan biki da aka gudanar na wannan shekara, za a iya cewa al'umman jihar Borno su ba su gani a ƙasa ba, ganin yadda ƴan gudun hijira ke ci gaba da kokawa rashin ba su kulawa musamman ma daga bangaren gwamnati kan abin da ya danganci rayuwarsu da kuma buƙatu irin na yau da kullum, wanda wasu ke ganin cewa akwai buƙatar sake jawo hankulan gwamnatin kan irin wannan hali da waɗannan mutane suka shiga. Malam Hassan Mustafa dai shine shugaban kungiyar masu ɗauke da wannan cuta na jihar Borno, wanda ma ya soma da zayyana irin alƙawarin da gwamnatin jihar Borno ta ɗauka musu, yace amma har yanzu ba su gani a ƙasa ba.
Na farko ya mana alƙawarin cewa akwai wani kuɗin da ake ce mishi counterfeit funding, wanda wannan kuɗin ne fa dole sai an ba, don ita kanta kungiyar nan to da take kula da wanda suke dauke da wannan kwayar cutar ta wajen kare wannan cutar da ake kiranta Bosaka, har zuwa yanzu shekaru uku nan bai bada wannan tallafin ba, na ɗaya. Na farko kenan, to mu kuma mu san wani laifi muka yi mishi bai cika wannan alƙawarin ba, na ɗaya. Na biyu kuma ya mana alƙawarin cewa za a ba mu boss musamman na sentry na kungiya, sai ko kuma ana so ma kyaman zai zo da wariyar ta wajen gwamnati ne ma za ta fara nuna mana ne, ba mu sani ba, ba a ba mu wannan alƙawarin da aka yi mana ba. Na biyu, na uku, ayin alƙawarin cewa musamman aka samu mata wanda suka rasa mazajensu musamman ma ga wannan matsalan kwannan kwayan cuta din, mun tattauna da shi, yace to zai yi alƙawarin abubuwa guda biyu zai musu. Na farko zai kokare ba su aiki wanda sun yi boko kenan, wanda ba su yi boko ba kuma ya mana alƙawarin cewa za a koya musu wasu sana'o'i, bayan koya musu a ba su kayan sana'a, a ba su jarin da za su rike kansu.
Mallam Musa Jigoza dai yana daga cikin masu dauke da wannan cuta, wanda kuma ya kasance dan gurin hijira da ya fito daga karamar hukumar Goza, ya dai koka ne kan irin halin da ƴan uwan nasa ke ciki, musamman waɗanda ke zugunne a sansanin gudun hijira yanzu hakan.
Matsalar da na fuskanta shine abinci, ni kan bana kam membobin ne yanzu shine babban damuwa gaskiya, abinci ba sa samu, don an basu abinci wata da sai bayan ko kwana 50 za su sake basu.
To wai shin ya ma waɗanda ake dauke da wannan cutar suka dauki wannan rana ne gare su? Halima Gambo kai gama ya daga cikin matan da ke dauke da wannan cuta da kuma ta fito daga karamar hukumar Askira Uba.
Gaskiya rana na yau rana ne na farin ciki ga duk bil adama wanda yake dauke da wannan kwayan cutan. Yau rana ce ta murna a gare mu, na farko. Sannan kuma na biyunsa rana ce ta bakin ciki ga ƴan uwanmu da muka rasa su da tattare da wannan kwayan cutan. So muna murnan abu biyu: ɗaya farin ciki, biyu bakin ciki waɗanda muka rasa.
Alhaji Barkindo Sa'idu Muhammad dai shine shugaban hukumar kula da masu dauke da wannan cuta da ake kira Bosaka na jihar Borno, wanda ya ce yanzu hakan suna fama da matsalan karancin kuɗi, amma hakan bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba wajen tallafawa waɗannan mutane da ke dauke da wannan cuta.
Mun ji mun nemo dan abun da aka samu zamu taimaka wa waɗannan waɗanda suke da wannan laruran. A ciki akwai kayan yara, akwai suturan mata, akwai suturan maza, akwai takalma, akwai abincin yara Cerelac, akwai bokitaye, akwai kuma sabulun wanka, sabulun wanki.
Alhaji Barkindo Muhammad ya ce ana da kusan mutane 108,000 ne yanzu hakan da ke dauke da wannan cuta a jihar Borno, a gidigan da hukumar take dauke da shi, duk da cewa har yanzu akwai waɗanda ba su san matsayinsu ba.
Gaskiya waɗanda dai tabbaci ya nuna waɗanda suna da wannan ciwon su 108,000 a Borno, amma abun bakin ciki mutane 10,000 ne kadai da 381 suke shan magani.
Hajiya Haliman ta kuma sake kira ga gwamnatin jihar Borno kamar haka.
Shi baban mu Kashim ya taimaka mana mun da muke dauke da wannan abun. Dun da zaran aka ba mu abinci muka ci muka koshi, muka dan samu abun da zamu yi sana'a da shi fa ba za mu fita mu yada wannan ciwon ba. Dun sabar neman abinci da kuma karasa wanda zai baka, wanda yake tattare da kai ya mutu ya barka.
Mallam Isha Fita dai yana daya daga cikin masu dauke da wannan kwayar cuta na HIV da kuma ya fito daga karamar hukumar Bama, wanda yanzu hakan yace yana zugune ne a sansanin yan gudun hijira dake Dalori. To ko menene bukatar irin su Mallam Isha?
Zan ga gwamnati akan cewa muna roƙon musamman shi His Excellency Gwamna Kashim Shettima ya taimaka ya agaza mana kamar yadda da ake taimaka mana. Da wannan ba ma shan wahala asisin magani, kuma irin kamar World AIDS Day ya dawo haka wannan akwai dan taimakon da gwamnati, amma abun ya zo ya koma baya yanzu.
To kamar ya kuke rayuwa ne a sansanin yan gudun hijira tare da sauran jama'a?
Eh to muna rayuwa tare da su gaskiya da tsama da hakuri. Wani lokaci a zama da abokane ma sai ka gan ya baka wahala domin a ce maka gashi gashi kin wani abokin ka ma sai ya guje ka haka. To muna roƙon mu da a agaza a taimaka mana.
To wai shin menene ma hukumar da ke kulawa da masu dauke da wannan cutar wato HIV ke yi game da irin waɗannan mutane? Tambayar ki nan nayi wa shugaban hukumar wato Alhaji Barkindo Muhammad.
Zahiri wannan hukuma bisa ka'ida ma an kirkiro ta ne don ta hana yaduwar wannan cututtuka, ba wai dai ta don ta warkar da mutane ba. Hana yaduwar wannan cuta na farko waɗanda suke tare da wannan laruran ayi kokari da za a ba su magani sai ta rayuwar su sai sauta musu rayuwa. Na biyun sa kuma al'umun da ba su san matsayin su ba, hakkin hukuma ne kuma ta kodaita da kowa da kowa yaje san matsayin sa. Na karshen sa kuma ana so a tabbatar wa waɗanda suke da wannan laruran nan, wannan fa ba ciwo ne na karshen rayuwar su ba, ciwo wannan nun larura ne kawai tare da jikin su. Idan sun bi duk ka'idojin al'amari din ba za su samu wani larura ba. Zai muka ce muna da 60 a wannan wajen shan magani da lura da waɗannan 60 a 90 a jihar Borno, wurare 90, amma yanzu 32 ne kawai suke aiki, 68 ba sa aiki. So kaga ashe kenan waɗannan duk suna cikin cancin diddiga.
To ganin cewa akwai kungiyoyi masu zaman kansu da dama da ke jihar Borno, to kuwa akwai tallafi na musamman da sukan baiwa masu dauke da wannan cutar? Ga dai abinda Hajji Haliman ke cewa.
Gaskiya ba su taba zuwa sun ba mu taimako ba su. Kai malam babu shi, in ya wuce abinda ogana busaka ya taimaka mana gurin yan neman nan babu wani, ko ta sama yake faduwa wani kura yake dauka ba mu sani ba.
Yanzu haka dai ana da yan gudun hijira 512 dake dauke da wannan kwayar cuta da kuma suka fito daga wasu kananan hukumomin da yan kungiyar Boko Haram suka daidaita, wanda ake bukatar gwamnatin jihar Borno biyan wannan kudade da ake kira counterpound don samun damar irin waɗannan kudade da akan turo daga kasashen Turai na tallafawa irin waɗannan mutane da Allah ya jarabta da waɗannan cututtuka. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu ƙarƙare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
Kuma da lato bari mu je Turkiya da Bamulek Abadazu, inda aka ce mutane dama sun rasa rayukansu, wasu kuma sun samu raunuka a wasu manyan fashe-fashe da suka tashi a babban filin wasan kwallon kafa na birnin Istanbul. Kuma hukumomin suka ce hare-haren guda biyu, ɗaya daga cikin wata mota na biyun kuma daga wani ɗan ƙunar baƙin wake, an kawo su ne domin a auna ma'aikatan tsaro. Kuma an kawo su ne sa'o'i biyu bayan da aka gama kwallon da aka yi a cikin wannan stadium ɗin. Ministan harkokin cikin gida na Turkiya Suleiman Soylu ya ce jimillar mutane 29 suka mutu, wasu 166 suka jikkata a sanadin waɗannan hare-hare ɗin. Kuma mutane biyu ne kawai farin hula a cikin wanda suka rasa rayukan nasu, sauran da 'yan sanda ne. Hukumomin Turkiya dai sun ce farmakin an kawo shi ne akan wata motar safa ta bas da ta yi lodin tarin 'yan sanda daga filin wasan. Kuma har zuwa yanzu ba wata ƙungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai hare-haren. Ƙungiyar haɗin kan tarayyar ƙasashen Afirka tana son shugaban Gambia Yahaya Jammeh ya shirya ya miƙa ragaman mulki ga mutumin da ya kada shi a zaɓe, kamar da yadda ya alƙawarin zai lokacin da ya sha ƙasan. Shugabar ƙungiyar AU ɗin Nkosazana Dlamini Zuma, wacce ta yi wannan kiran, ta ce suna son ganin shugaban na Gambia ya miƙa ragaman cikin kwanciyar hankali da lumana ganin mutumin da ya galaba a zaɓen Adamu Baro. Ta wani wuri kuma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya taya sabon zababben shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo Addo murnar zaben da aka yi mishi, kuma ya taya mai sauka John Dramani saboda mutunta kula da mutane suka jefa.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin nagari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.